أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka Jubius Marafa Juma'atu Masjid dake wannan unguwa ta Manawaci a kofar fadan daga cikin wannan unguwa ine mana sallama irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka an alƙawaran ta rana kuma Allah ta'ala ya kawo mu wannan yini na alkamis daren juma'a wanda hakan yayi daidai da 6 ga watan 3 musulunci shekarar hijira 1446 daidai da 12 ga watan 9 na miladiya 2024 babu shakka wannan tattaunawa ta samu gata kwarai da gaske da dama da haguna duk manyan malaman mu ne kuma shugabannin mu ne na wannan tafiya na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na wannan karamar hukuma ta mu ta Gombe Kudu duka muna tare da su a wannan majalisi da kuma sauran yan uwa na wannan unguwa na Manawaci a fadar jihar Gombe wanda kusan muryar baba kuwa bace da duk wanda ya saba zuwa darul ilmi a garibiya indai Allah ya raya mu duk ranar litinin bayan maghrib zuwa isha'i muna tattaunawa a can kuma da Ramadan muna gabatar tafsirin mata a wancan maktaba ta Darul Ilmi Allah ta'ala ya mana jagora babu shakka kamar yanda aka sanar za a tattauna ne kan mafita ta shari'a game da yanayin da al'umma suke ciki na kuncin rayuwa mafita a shari'ance bisa halin da al'umma suke ciki na jarabawa babu shakka wannan an yi tunani wajen zabu wannan mawdu'i dan domin kullun da'awa ko wa'azi iya tafiya da munasaba ne irin yanayi da mutane suke ciki halin da mutane suke ciki akwai wannan yana da kyau kullun a dinga tunatar da al'umma musamman irin yanayin da al'umma take ciki na ƙara azama a ƙara azama na ƙara imani a ƙara imani na hakuri a ƙara hakuri na juriya a ƙara juriya dama wannan ita ce rayuwar dama haka Allah ta'ala ya kaddara wannan rayuwa yau dadi gobe ba dadi amma kullun abin farin ciki ga mai imani a kullun jarrabawa tana iya zama alkhairi ga mai imani alkhairin a duniya ko kuma alkhairin ya zama tosi a lahira mu sani babu shakka jarrabawa ko samun kai cikin wani yanayi mara dadi to dama kusan a ce alƙawari daga Allah zuwa gare mu Allah bai halicce mu ba jarrabawa ba yasa ma malamai suke cewa ita rayuwar ma kanta jarrabawa ce tabarakallahi bi yadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata sai ce liyabluwakum ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala a cikin kowa ya fi kyautata aikinsa bai ce aktharu amala ba ya ce ahsanu amala a cikin jarrabawa da walwala waye ne ya fi kyautata aikinsa a matsayinsa na musulmi kyautata aiki iya da alaka da yin aikin bisa tsari na koyarwar sunna da kuma tabbatuwa akan layi na magabata na kwarai wannan iya cikin duk aikin da dan adam yayi kokarin sanya masa suffa ta kyau kuma da saran karbuwa a gun Allah subhanahu wataala mu sani kan cewa jarrabawa a rayuwar mu ta musulmai to kusan wannan abu ne ma'ruf sanannen abu ne ba wani musulmi da yake shakka ko kokwanto na jarrabawa daga Allah babu ha salima iya cikin alqawaidul iman asit tana cikin ka'idojin imani guda shida wanda malamai suke istinbadin ayin cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fidda wannan arkanul iman asit daga ciki akwai al-iman bil khatr sharriha wa khairiha wa shariha akwai imani da irin wannan kaddara mai kyau ko akasin mai kyau to wannan iya cikin tsari na imani inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadr Allah yace komai Allah ta'ala yace mun halice shi bisa kaddarawarsa wani abin yazo ma daidai wani abin yazo ma baina baina wani abin kuma yazo ma akasin abin da kake so wannan haka rayuwar take kuma bisa tsari na Allah subhanahu wataala wannan tsari haka Allah ya halice annabawa kuma har ma suka fi mu shan wannan jarrabawa domin yace ashaddu nasa bala'an al-anbiya daga cikin mutane waɗanda suka fi ɗanɗana kudan jarrabawa sune annabawa summal amsal fal amsal sai makufin su makufin su makufin su na imani idan muka duba a galabiya annabawa tunda kan abul bashir annabi adamu alaihi salam ya rayu cikin jarrabawa babban jarrabawarsa Allah ya halice shi ya zaunar da shi a aljanna sai kuma gashi da ya zama jarrabawa a gari ya zama sanadiyar fitar sama daga aljanna bayan kuma ubangiji ya masa kashedi game da bin hanyar iblis ya zama jarrabawa har jarrabawa ta haifar da abin da ta haifar wanda duk wani ma'abocin alqur'ani ya san da wannan labari annabi nuhu alaihi salam farkon manzo da Allah ya turo to shi ma jarrabawa ba irin jarrabawa ta rayuwa da Allah bai masa ba Allah ya bashi tsawon rayuwa an ce shekaran da awa ma sai da ya shekara 950 walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama annabi nuhu alaihi salam Allah ya tura shi zuwa ga mutanansa ya zauna tsawon shekara 1050 iya ta da awa amma a suratu hudin alaihi salam sai Allah ta'ala ke ce fa ma amana ma'ahu illa kali duk wannan tsawon shekarun da yayi to waɗanda suka yi imani da annabi nuhu da da'awarsa ƴan kaɗan ne daga cikin mutane malam ibn kathir a cikin tafsirin sa yace malamai sun haka yi to kaɗan din wa'an sun ce 8 wa'an sun mutum 12 yace waɗanda suka fi bada adadi da yawa sune suka ci mutane 40 kuma babban jarrabawa daga cikin mafiya kusa da shi akwai ɗansa akwai matarsa ba su amsa wannan da'awar ba akwai ɗansa har ma yake cewa rabbi inabni min ahli wa inna wa'adaka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin ya Allah ɗana ne kuma iya cikin iyalaina ya Allah kuma alƙawarinka gaskiya ne kai ne kuma mai hukunta masu hukunci sai ya ce nuhu innahu laysa min ahli nuhu wannan ba iyalanka bane baya ciki إنه عمل غير صالح وإنه عمل عمل غير صالح دومي شي ايكتا ايكي ايكي با نقوري با انا فهمتا كونغا جرباوا شي اتشي ا متسين كان داي با ما النبي كو مالمي ني مي دعوا اتشي يو ا يايان سا كو وني تنتيري ابن بيين دا اكي بوكاتا با اكوي جرباوا دا تشيو نري كاغا wannan jarrabawa ce Allah yiwa annabi nuhu alaihi salam kuma ga matarsa matarsa ta aure ita ma bata yi imani da shi ba Allah yake buga misali cikin suratul tahrim Allah yace a daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru mar'atu nuhin sai yace wa mar'atu lut Allah zai buga misalin wa'ansu mata kafirai sai fara cewa imra'atu nuhin matar annabi nuhu da ko matar annabi lut alayhi salam sai Allah yace kana ta tahta abidaini min ibadina salihai sun kasance karkashin wa'ansu bayinmu managarta annabi nuhu managarcin bawa ne haka nan annabi lut alaihi salam managarcin bawa ne amma sai Allah ya ce fa khanatahuma hiska haice su falam yugniya anhuma min allahi shay'a zaman su da wannan annabawan inji Allah dai amfana bai amfana musu komai ba ana bai mitar wannan kun ga jarrabawa ce a ce abinda kake na alkhairi amma mafi kusa da kai a ce bai karbi wannan kira jarrabawa ce kamar yanda Qur'ani ya ba mu labari Annabi Ibrahim alaihi salam malaman tarihi sun ce akwai lokacin da duk duniya ma so kadai su biyu ne kawai musulmai daga yije matarsa sun ce akwai lokacin da aka rayu a wannan yanayi daga shi she matarsa su kadai ne musulmai a duniya mahaifinsa Qur'ani ya ba mu labari ga yanda suke da shi da ƴan uwansa da mutanansa duk ba wanda ya da da'awarsa Annabi Ibrahim matsayinsa shine mai matsayi na biyu a gun Allah a duk halittun da Allah ya yi daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai Annabi Ibrahim Khalilur Rahman amma shi ma uwa uba ƴan uwa dangi duk ba su imani da shi ba wannan jarabawa ce Annabi Musa alaihi salam Allah ya halice shi dama cikin jarabawar ma dama shi a cikin jarabawar ya zuba kuma a cikin jarabawar ya rayu kuma a cikin jarabawar ya an haife shi a shekarar da Fir'auna ya tura a dinga census ana duba mata da suka haihu in dai ɗan namiji ne a yanki shi a wannan shekarar sai ga Annabi Musa alaihi salam domin kowa ya gane cewa masha Allahu kana wa malam yasha alabi abinda Allah ya so shi zai yi abinda Allah bai so ba zai yi ba ko ana ha maza ha mata in dai Allah ya ce to wannan al'amari ya riga ya wuce yayu ya gama in kuma Allah bai so ba duk son ku da abin ba zai yi ba Annabi Musa aka haife shi a wannan yanayi ana zagayawa ana dubawa ana daukar report kan cewa a ina aka haihu aje a duba idan namiji ne ba wata wata za a yanke shi Annabi Musa Allah ya yi wa mahaifiyarsa wahayi wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجائله من المرسلين الله yace muka yi wahayi na ilhama ga mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam muka ce ki share danki an haife shi eh shayar da shi karki da mu in kin ji tsoro za a zo a kama shi a yanke shi ki je ba shi a ruwa Allah sarkin iko a jefa shi a ruwa iya jariri a bayyanta hakan ko aka yi fa iza kifti alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani karki ji damuwa karki ji tsoro karki ji bakin ciki Allah ce zan dawo miki da danki kuma zan sanya miki shi cikin manzanni haka kuma Allah yayi aka jefa shi a ruwa har ma aka ce wa qalan li ukuti yuqsi fa basura bi an junubin wa hum la yash'urun yar uwarsa aka ce ta bi tana duba ina zai sauka so ya zasu dauke shi an jefa shi a ruwa iya tafiya iya tafiya yar uwarsa tana bin sa a gefe a gefe a gefe har ya je ba inda ya jira sai fadar Fir'auna Fir'auna ya fito shakatawa inda yake fada bakin ruwa sai aka ga akwatu tana yawo a saman ruwa da akwatu take yawo a saman ruwa sai aka sa al-ghawasun waɗanda suka iya nutso cikin ruwa suka nutsa suka je suka dauko wannan akwati ana bude akwati sai aka ga jariri a cikin akwati sai ake ce ah yan fadar Fir'auna ai tsoro ya je kawo kansa kawai ai Allah ai ikon ka ya kai iko a bakin su wal iyad billah ai gashi nan ma ya kawo kansa da kansa tun ma kafin aje a yanke shi ya kawo kansa da kansa daga nan matarsa tace la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakidahu walada tace Fir'auna ni a shawara ta kar a kashe wannan jariri kar a kashe shi a bar shi akwai yori amfane mu malamai suka ce wannan kalmar da tace asa an yanfa'ana muna sa rai zai amfane mu sai Allah ya ce kware zai amfane kin kuwa malamai sun ce wannan shine sanadin jefa mata imani da Allah ya yi matar Fir'auna domin ta kaunaci abin da Allah yake kauna ta so abin da Allah yake so haka ne son abin da Allah yake so iya sa Allah ya ga cikin lamarin bawa hakanin kin abin da Allah yake so iya sa kuma Allah ya fishi da bawa da ta nuna tana son Annabi Musa tana kaunarsa sai Allah kuma ya nuna iya kaunarta da imani kuma wannan malamai sun ce iya cikin abin da yake shafar dukkan wani wanda yake zai ki ko ya takurawa ko ya gallazawa ko ya matsawa bawan Allah to iya cikin dalilan da Allah zai matsa masa ku duba ƴan Shi'a musamman masu zagin sahabbai Allah bai bar su zauna lafiya ba ba abin zagi da habaici da jefa bakakken maganganu daga wa'ansu daga cikin iyalan manzon Allah ya sa habbai kuna garin Allah bai bar su zauna kalau ba daga an shafi lokaci sai Allah ya ji musu bala'i
daga an shafa lokaci sai Allah ya jihu musu musiba ana fahimta amma kaunar abin da Allah yake kauna iyasa Allah ya ga cikin al'amarin mutum yasa hadisi ya tabbata cewa Allah ta'ala iya faɗa cikin hadisi kudusi man adali waliyan faqad abantahu bil am duk wanda ya gaba da masoyi na inji Allah to na aika masa goran gayyatar yaki yazo zamu yaki da shi haka manzon Allah yake faɗa wa duniya to annabi Musa ga rayuwarsa ya rayu gidan Fir'auna ya tayi cikin jarrabawa har ya gudu hijira zuwa Madina ya dawo duk dai abin da ya fare fa Fir'auna ya tsasa shi a gaba zai kashe shi dai da mutanansa suka fada ruwa Allah ya tsallakar da su Fir'auna ya zo kuma Allah ya halaka shi duk annabawa an ka dauko dai bayan dai akwai wani a rayuwarsu hasali shugaba sallallahu alaihi wasallam ga irin jarrabawa da ya taso a cikin ta farko dai bai san mahaifinsa ba domin mahaifinsa tun annabi Muhammad iya ciki mahaifinsa ya rusu ba haife shi mahaifinsa iya duniya ba ya taso yatimul ab maraya ta bangaren uba bai san mahaifinsa ba Allah ya karbe shi an ce mahaifiyarsa ba ta fi shekara hudu da shi ba ko abin da ya baka kadan Allah ya karbe ta ana fahimta ya taso cikin wannan yanayi kakansa Abdul Muttalib ya rike shi shi ma tafiyar ba ta kai shekara biyu tsakani ba nan ma Allah ya karbe shi daga nan babbansa Abdul Muttalib ya rike shi yayi dan shekaru da yawa tattare da shi ya bashi kariya ya bashi dukkan wata kulawa duk da lokacin bai karbi musulunci ba ga musulmi bane da Allah ya so ya jarraba ma'aikin Allah jarrabawa ta wannan bangaren mai girma a shekara daya sai Allah ya karbi nana Khadija matarsa ya karbi Abu Talib babbansa kuma suna cikin jigo a lokacin na rayuwarsa masu taimaka masa ya zama to bana na Khadija nan ko babu Abu Talib to haka Allah yake jarraba bayansa in dai kai kana da imani to Allah yayi alƙawarin jarraba ka ta ko ina ne ta kowane bangare ko a rayuwarka ko a ƴaƴanka ko a matanka ko a makotanka ko a shugabanninka ko a garinka ko a wani garin ko hanyar neman abincinka in dai kana da imani wallahi Allah ba zai barka haka ba wannan ita ce shimfiɗa duk mai imani ya san irin halin da ake ciki a yau kullun jarrabawar ƙara haɓaka ma take ana ta addu'a ana ta yi amma jarrabawar kullun gaba take yi to ku yi haƙuri kuma albishi domin Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra wa inna an-nasra ma'al mal wa inna an-nasra ma'as sabr Allah ya ce tabbas duk inda kunci yake to bayan kuncin sauki ne ko ma'aikin Allah yake cewa nasara tana samuwa ne da haƙuri duk inda aka jure aka yi haƙuri to nasara tana zuwa duk inda kunci ya kai kunci zafi ya kai zafi matsi ya kai matsi to insha Allah al-farju qarib yayewar tana kusa ana fahimtar wannan nassi ne na alqurani da nassin hadisi saboda dukkan mai imani zai damu kwarai da gaske da irin yanayin da yake ciki ba a saba ba kuma zai rayu a gun mutanen da suke da akwai raunin imani to wannan shine kawai damuwar mai imani amma wai ba dan matsin ba ba dan ba zai wuce ba ba wani yanayi da Allah zai kawo ya zauna dodar bai wuce ba har kiyama ba wuce duk yanda Allah ya zo da al'amari to Allah ta'ala iya cikin tsarin juya shi komai lokaci ne a gun Allah wa kullu shay'in indahu bi maqdar alimul ghaibi wa shahadatul kabirul muta'al komai abun Allah iya da miƙidarinsa iya da lokacinsa wannan shine abin da zai ƙara kwantar mana da hankali a rayuwar nan kamar yadda na faɗa muna rayuwa ne a wani yanki da a galibiya al'ummar sun yi nisa da imani akwai musulunci akwai ibada amma wannan ƙaddara rungumarta da ɗaukanta da karɓarta iya yi wa mutane nauyi bai fi kwana biyu ba a gabana aka yi magana wani bawan Allah yake bada labarin cewa matarsa ta yi bari ta yi miscarriage ta haihu amma ɗan bai kai haihuwa ba bai zo da rai ba buɗar wani daga cikin abokansa wani ya ce wallahi ka yi sa'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam wallahi a gaba da kai wannan wai matarsa ta yi bari wai yayi sa'a da haihuwa ce dole sai ya nemi rabon sura dole sai ya yi dawainiya amma din da bari ne shikenan ba wata wahala da to in ba rashin imani ya kai rashin imani ba al'umma har matsin ya kai za ka yi murna da matarka ta haihuwa to wannan yafi komai jabu masu imani yafi komai jabu masu da'awa rashin daukan kaddar rashin yadda abin daga Allah yake sako na baki da sako na aiki da fada mawa Allah magana mara saiti dukkan irin wannan shine ya taru yake da masu imani amma in dai imanin ka ya kai to dama ka san wannan abin zaunanne ne a gun Allah waɗanda suka fi mu daraja da kima da martaba a gun Allah Allah ya tarfe su fiye da mu a kullun ina cewa wallahi jarrabawa da Allah ya wasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan kola adaba ta kai ba abba hurairah Allah ya kare da shi yace akwai lokacin da wallahi yake daura dutse a cikin saboda yunwa yace akwai lokacin da yunwa ma take bige shi yake faduwa yi suma babu abin da zai ci akwai lokacin da yace ahadul sufa wadannan sahabbai wajen mutum 70 da suka killace kansu a masallaci hadin alqur'ani ba su da inda suka tabbatar za a kawo musu abin yi sau daya a kullum sai dai Allah ya kawo wata rana manzon Allah ya samu kyauta ta nuno a koko ya kira wasu sayyidina Abu Hurairah yunwa ta dame shi ya ce ya dau wannan nuno ya kai wa mutanen sufa su sha a lokacin yake cewa iya ganin wannan nuno shi kai dama ba zai iya shi ba ya ce ba dan umarnin manzon Allah ba ne wallahi da shan yi nuno zai amma domin da'a da suke yi wa manzon Allah sai su haƙura da sanarsu da buƙatarsu su yi wa manzon Allah da'a sallallahu alaihi wasallam kuma haka ya kamata kowane musulmi ya yi da'atuhu fi ma'ama Abu Hurairah radiyallahu anhu ya kai wa waɗannan mutane su 70 ko 70 da wani abu manzon Allah ya ce ba wa kowa ya sha wannan nuno na ɗaya ya sha sai da ya koshi ya bawa na kusa da shi har gaba ɗayansu kowa ya sha nuno ko bai kare ba agogo yake sai na Abu Hurairah ya dawo da nuno wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah gashi ya ce kowa ya sha ya ce kowa ya sha ya ce saurawa ya ce saurani ne bai sha bai ma sha ya sha ya ce manzon Allah ya ce an kara sha ne sai na Abu Hurairah ya ce sai da na koshin da ba abin da zan iya kara sha ya ce manzon Allah wallahi na koshi ba musu ka tsinki sai manzon Allah ya karba ya yi bismillah ya shanye nuno nonon da zai sha ya ne ba ya rasa kunun da zai sha sahabi ne ba ya fi kowa rawaito hadisi daga cikin sahabban manzon Allah gaba ɗayan su amma yake kwana yunwa ta bige hiye su mayar sa abin da zai ci gidan shugaban halitta Nana Aisha Allah ya kare da ita take cewa akwai lokacin da za mu ga wata tun daga farkon sa har ƙarshen sa ba dora tukunya a murhun gidan mu an dafa abinci ba a gidan manzon sallallahu alaihi wasallam domin ba rawayin hadisi yake tabbata cewa ya kuke rayuwa tunda Allah ya ce wa maji Allahu jasadan la ya'kulu ta'am Allah bai sanya wani gangan jikin da bai ci abinci ba ya kuke rayuwa me kuke ci sai na Aisha radiyallahu anha take cewa na ishu ala al-aswadai muna rayuwa kan bakaken abubuwa guda biyu at-tamrat wal ma mu ci dibino mu sha ruwa ina kai abinci mu ci da sabi haka in rana ta yi haka in dare ya yi haka wannan shine abincinmu kawai kuma kar ku manta baban ta miliyoniya ne a cikin sahabbai sai na Abu Bakar radiyallahu anhu amma bata je gidansa ta ce gidan mijinta ba abinci ba aka suka zauna har Allah kuma ya yi ikonsa akwai lokacin da manzon Allah ya yi bako ka san duk mutumin kirki ba inda hankalinsa yake tashi illa ya yi bako ya sabon da zai bashi wannan iya cikin tashin hankali mafi girma a gumin imani manzon Allah ya yi bako sai ya tada wani daga cikin sahabbai ce ya je gida ya nemo abin da za a biya ba dan abinci ko abin sha wannan sahabi ya je gidan manzon Allah sai da ya zagaye dakunan iyayenmu matansa guda tara ko kunu a kofi ba san dukkan dakunan su kowa guda ya dawo ce ya rasulullah wallahi na je duka sun ce ba komai a gidan manzon Allah ya ce sahabbai ga kunan a gabana cikin kuwa zai sauki wannan bakon na falakul janna ni kuma na tsaye masa zai samu aljanna gobe kiyama
Abu Talha al-Ansari ya daga hannu ya ce ha ana za ya rasu manzo Allah gari zan karbi babanka shi ma kuma confidence ne irin nasa bai tabbatar da akwai abin da za a yi ba kuma gida ya ji dai maganar aljanna daga nan ya ja bako suka tafi gidansa da shi iya zuwa sai ya fada wa matarsa yace akrimi dayfi rasulillah yake uwar gida ki girmama bakon manzon Allah wannan bakon nan manzon Allah ne ba nawa bane duk wata gwaninta da kwarewa ta abinci ki masa tace wallahi mai gida duk gidan nan babu abinci illa kutu subiya sai abincin yara kanane a gidan nan amma kai ma ba rabanka ni ma ba rabona abincin yara ne kawai ya rabu gidan yace akwai abincin yaran ku tace eh akwai sai ki ce ki musu dubara su baciya idan sun yi bacci ki dauko abincin ki taho da shi ne da bakon muna zaune in kin zo ki kashe fitila mu yi kamar muna cin abincin amma mu bar bakon ya ci abincin mu hakura mu kwana da yinwa hakan aka yi domin ita ma matar yar arziki ce irin albarka da matan ya zo ne ba ka isa baban wani abincin yaran ka isa dan wani bakon kan bashi wallahi baka isa ba amma da yake da su din da matan mutane na musamman indai aka ce ga al'ummi daga manzon Allah to sam alwaqa'a tace ta kabi umarnin mijin yaron suka yi bacci ta dauko abincin ta kawo saka hakuwar bakon ya ci ya koshi da asuba sun kama hanyar masallaci sun doshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun ga manzon Allah iya burbuci sai ce ajaballahu bima fa'ala fulan wa fulana albariya Allah da kansa iya jinjina akan abin da wani da wancan suka yi jiya da daddare har Allah yi wa manzon Allah wahayin abin da ya faru a gidan Abu Talha al-Ansari shine wa'ansu malaman tafsiri suke cewa daga cikin sababin nuzul na waccan aya cikin suratul hashr da Allah ya kibara cikin aya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna kawo wannan kisa suna cewa su mutanen Madina suna isar shine fifita buƙatar wani akan taka misali kana da naira dubu ba gama ce bane ba sai wani yazo yace wallahi azubita a rubuta masa magani na naira dubu ko naira 800 isari shine ka kicika ce bananka da naira dubun ka dauka ka bace ta mutanen mana wace za ku yi eh ina son kula da imani to wannan shine isari ba wai ibadi ba ba kyauta ba a'a isari shine ga buƙatar ka taka ta kanka ga buƙatar wani sai ka danne taka sai ka biya waccan tasa kai kuma ka jira ikon Allah akan taka to a duk duniya ba mutanen garin da Allah ya bi su da wannan su mutanen Madina walladhina tabawwa'u daru wal imani min qabl yuhibbuna man hajara ilayhi wala yajiduna fi suduri mahajata bima utu sai Allah ya ce wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yukashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun suna fifita buƙatar waninsu akan tausu inji Allah haka aka yi manzon Allah ya ce Allah ya jinjina maku abin da kai abu na biyu a nan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito lokacin da bai saba fitowa ba sahabbai suna kiwon lokacin da manzon Allah ya fitowa wata rana lokacin da bai saba ganin sa a waje ba sai ya fito iya fitowa sai ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fito can sai ga sayyidina Umar shi ma ya fito sai manzo Allah ke tambayar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu me ya fito da kai yanzu sai ce manzo Allah kanshin ka naji wallahi daga gidan na fito kanshin ka naji har an ci na ko naji alama kana waje na fito na sabi yace kai kuma Umar me fito da kai yace wallahi ya rasulullahi yunwa ce ta fito da ba abin da zan ci a gida na kuma yunwa da ke ji yace wallahi abin da ya fito da kai ni ma shi fito da ni haka manzo Allah ya ce ni ma ba abin da zan ci ne yunwa ce ta da bai ni fito suka tattauna da Umar da sayyidina Abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to mu tafi gonar Malik ibn Tayyah ɗaya daga cikin sahabbai ne iya da gona irin lambun nan akwai kayan marmari har kiwo iyayi da komai sai suka ce mu tafi mu kai masa ziyara suka tafi suna zuwa gidansa baina suka sallama sai matar ta ce yanzu nan ya tafi ibar ruwa sai suka dan jira shi kofar garkarsa can sai gashi ya dawo iya dawowa sai ga manzo Allah sai na Abubakar da Umar sai kofar gida yace ai na shiga uku na lalace manzo Allah da kike ce a fata da haka
ai ba mu san da kai za mu zo ba je ka kai ruwan ka ga dawo ba wani abu ya shiga ya kai ruwa ya dawo ya bude labun yace ku shigo suna shigowa duk wani abu na ɗayan marmari sai da ya tsunko musu a gonar ya kawo musu ya kawo musu ruwa ya kawo musu wannan ya kawo musu wannan hasali ma ya danne wata dabba ko tinkiya ko marmari aka yanka su manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah suna cin abincin suna shan ruwa sai sayyidina Abubakar da Umar sai suka ji manzo Allah cewa wallahi haza minan na'i wallahi haza minan na'i wallahi wannan ma iya cikin ni'ima bayan ya nutsa haske tambayarsa me ba ruwa kaje kana magana kai rasu ba sai yake cewa yanzu nan malaika Jibril ya zo min da wahayin sautu takafu alhaqum takafu hatta rutumul makabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im yazo mun da wannan sura complete din ta gaba daya da karshe Allah yake cewa wallahi sai na tambayi ɗaya bayan ɗaya na ku akan ni'imar da muku a duniya duk wata ni'ima da Allah ya ɗanɗana ma ita a duniya to ka shirya amsa tambayar ta a gaban Allah to manzon Allah iya jin abinci a lambun suna shan abin sha sai yake cewa wallahi wannan ma iya cikin ni'imar da Allah zai tambaye ku ana fahimta kun ga dai kyauta aka musu ba su aka yi ba ciwa ciwa ba karma karma a ciki amma ke cewa wallahi hi ma iya cikin ni'imar da Allah zai tambaye mu muhallu shahidana manzon Allah ya rasa abin da zai ci a gidansa ya fito waje Umar ya rasa abin da zai ci ya fito waje to kuma kai mumini in dai da imani to me hankalinka zai kai dan karsa abin da zai shugaban halitta ma ya waye gari ya rasa abin da zai a wannan duniya shi yasa manzon Allah a hadisi yake cewa wallahi da Allah iya ganin wannan duniyar da kima kamar kuffucin sauro to da bai shayar da kafiri ruwa da muku ruwa dai a duniyar ba da dai duniyar wata abaci a gun Allah to da kafiri ko ruwan sha ba zai samu a duniyar amma yau ga duniyar manzon Allah iya cikin ta rasa abin da yake har ma ma'aikin Allah yayi wa Malik bin Tayyan alƙawari yace to tunda na ga baka da dan tayin aiki duk lokacin da aka samu bayi to ka zo nayi alƙawarin zan baka ɗaya da taimakon ka kullum Malik Tayyan ya buga iya so ya ji labarin an samu bayi ba samu ba can dai sai aka ji labarin an samu bayi sai zo yake wa manzon Allah tini yace manzon Allah na zo tini game da alƙawarin da kai mu yace eh ga bayi can guda biyu an samu da musulunci ka je garo da ya cikin su har ya tafi sai dawo yace manzon Allah a ka zaba ne da kanka ba ni da wani zabi sai na kai wasu sai manzon Allah ya ka awwancin ya siffanta masa ɗaya cikin biyu yace ka dauki wancan kamo wancan ku tafi da shi har ya kamo zai tafi da shi sai yace Malik zo dalilin da yasa na zaba ma wannan inni ra'aituhu yusalli manzo Allah ce wallahi ni na ga shi yayin sallah yasa nake kyautata masa zato mutumin kirki ne yasa na hada alakar ku da shi yasa duk musulmi ka kyautata masa zato har sai dai aka san abin ya faru sai ka dau mataki amma once haduwar ku da kike kyautata masa zato yasa duk mutumin da ya ma rantsuwa a awwal marra to ka kwatar da shi sai dai in kuma ta bayyana rantsuwar da yake faɗa ma ba gaskiya ba ce farko iya cikin dalilan annabi Adam alaihi salam da yake faɗa wa annabi Musa yake cewa Adam kai ne babanmu ya haka yi Allah ya hana ka cin bishiya kuma ka fito daga ka ci har kai sanadiyar fitowar mu duniya sai yake cewa Musa na farko da kaddarar Allah shi kalakal maqadir qabla an yuqala qabla 50 am nabi kuma shedan sai da ya mai rantsuwa wa qasama huma inni lakuma la minan nasi yace ba na zatan akwai wanda zai rantsa da Allah akan ƙarya a rayuwar nan yasa na yadda da abin da yake faɗa gaskiya ana fahimtar wannan wannan abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru mu yi ƙasa Imam Malik akwai lokacin da gari yayi gari irin wannan yanayi a ce shi ma sai da aka rasa abin da za ci a gidansa ɗaya daga cikin almajiransa an ce shi ne ya fuskanci yanayin da Imam Malik ya ci
ya tattara daliban ilimi waɗanda suke karatu a gunsa yace ni na fahimci malam fa ga halin da yake ciki saka yake dauniya ta musamman ta gaggawa aka kawo taimako gidan Imam Malik an ce wannan kai da saka bai gama cinye shi malam da barkonsa mutumin da yi littafi muwaqqa ta Imam Malik duk musulmi inda ya kai shekara 15 to ba ma ki ya taba jin sunan muwaqqa Malik domin Allah ya sa mata albarka an ce da ya rubuta ta sai da ya biyawa Allah zabi cewa inda kuskure ya Allah karka yadda wannan littafi ya jira mutane malamai suna cewa sai da ya sa ta a ruwa ma a ruwa aka jefa littafi ya ce Allah inda kuskure da matsala ka ɗauke duk rubutun ruwa ya jira shi an ce ya fito da ita ko rubuɗe bai goge ba daga ne gabatar da ita ga shugabannin lokacin kuma aka yadda aka sa ta ake karanta ta duba yadda Allah ya nuna alama ya kama yake sa amma ga irin rayuwar da ta kunci da rashi ka gangaro su irin su Ibnu Taymiya ka gangaro ƙasa ƙasa har zuwa su irin Malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ci nasara an ce akwai lokacin da Malam Abubakar Muhammad Gumi an ci sai riga biyu ce da shi a duniya wannan jamfa guda biyu ce da shi akwai in ya fito to dai tana gida an kuma an wanke wannan tana jikin sa ga hinan shekaru bai fa 30 bar kuma ya rasu a 1992 yanzu muna 2024 32 amma ya yi wannan rai an ce gidansa sai da aka masa dabara ya tafi umara kafin ya dawo aka yare gidan motarsa har ya koma ga Allah tura ta aiki sai an tura take tashi gashi na dai mun rayu da shi a zamanin kuma in dai magana aiki ta malanta ko kai dan yau dan shekara 25 in dai sunna kake doka zama na farko Abubakar Muhammad za ka ji maganarsa ga littafinsa duk tafsirin da yake a galibiya shine umda raddul azan ila ma'anil qur'an a galibiya malamai shine umda tafsirinsa amma ya irin wannan rajin a lokacin ga sujjanar baban gidan masoyansa shugabanni a ce za a kawo masa kaza da kaza duk abin da aka masa bayarwa yake an ci akwai lokacin da wani bawan Allah ya zo ya ce in an tashi da karatu a yi masa addu'a an sace masa mota ana cikin haka kafin a tashi da karatu aka wa malam kyautar mota a kawo kuma ga zakar makala wani bawan Allah ya kama kyautar mota insha Allah ya saka da kai sai da aka tashi da karatu ina mai cewa mai addu'a motar ta bata yace aka kama kallon mu gani yace ga Allah ya baka wannan ya dauki kudin ya ba shi ko an ce ko ganin motar ma biya yace gaje ka dauka Allah ya baka kago nan shine wali yayi kuma gaskiya bane shine wali da gaskiya wannan an ce Allahu Ahmadu cece ki Allah ya ci gasa da an ce sanadiyar malam ya shiri amma an ce da motocin sa da kungiyar sa wata ranye ebo za kaya kawo ce ai ba za mu tarba ba duk ce ka bai zargi ba ce yace aka maka la me faru an ce motocin ka suna da kungiya tunda mun san da wannan ba za mu karbi kudin ka ba an ce tun daga ranan yace to ai motocin sun dina da kungiya har abada ya tsaftace ya gyara ya tubar wa Allah ya gyara Allah ka zama miki da fadi to irin wannan malamin ga irin rayuwar da ga irin rayuwar da to dan yau mun tsinci kama a wani yanayi na rashin abinci ko rashin kuɗi ai sai mu dinga waiwayawa baya mu ga irin waɗannan bayin Allah masu karamci irin yadda Allah ya jarabe su sai ka samu nutsuwa sai ka samu kwanciyar hankali kuma har yanzu nan abinda na faɗa zan ƙara maimaitawa wallahi wahalar da sahabbai suka yi gaban manzon Allah ko la'adar ta babbai ba ko la'adar ta babba su aiki ba akwai sahabi fa yazo wata bayar Allah ta zo ta ce manzon Allah na zo ka aure ni ina da bukatar ka aure ni ya rasulullah manzon Allah ya shiru bai ce eh ba bai ce a'a ba domin iya jira umarni daga Allah duk auren da manzon Allah ya duka umarnin Allah ne zuwa bai taba aure dan sha'awa yayi shiru da ya dau lokaci sai wani sahabi ya ce manzon Allah ina so in baka da bukatar ka aure mu gida sai ya ce to je ka nemo abin da za a bata sadaki je ka nemo abin da za a bata sadaki ya tafi ya zagaya ya karaɗe Madina ya rasa abin da zai samu na sadaki ya dawo ce wallahi malam ban samu yace kuma dai ya nemi da ko ya rasa ya nemi ko da ko ya rasa ya nemi sarar ici ya rasa duk wani aikin karfi da zai samu kun hede ne mai rasa
yace wallahi manzo Allah da dawan sa imani irin na sahabbai ya san gidan sa yana Usman ya san gidan sa yana Abubakar ya san gidan Abdulrahman bin Abu dun muloniyas ne amma bai ce ya ce aje maka wannan sura bai je masallaci ya tashi ya ce jama'a na sama aure ku taimake ni wallahi ba dan ni ina taba shekarun baya kadan a wani masallaci ina karatu wai wani bawon Allah ya meke sai ya ce da Allah ya zo an taimaka mai zai ƙara aure wallahi ka maka Allah ina masallaci ni da ku karatu ne ko jan sallah ne dai wai iya can bai meke tsaye a karo kallahu ina neman taimako wallahi duk mun dauka zai ce jinya ce iyalin sa ko babu kowaye yace wai ƙarin aure zai to amma ga sabin da bashi da auren zai yi amma ya san kidarin waɗannan miliyoniyan sahabban amma wallahi bai jace zai bike ki ba nema yake da kansa ya bayar ya rasa na uku da ya dawo sai manzo Allah ke ce to hal ma aka shay'u min alquran tunda kaje ka nema ka rasa yace manzo Allah sai mayafi na he godo na kawai yace in ka bata fa to da me zaka sa kai kuma ai baba ne fitu zaka lugu da shi in ka bata sai yace akwai abin da ka da shi na qur'ani ce wannan da akwai kuwa indai har da qur'ani shi da akwai an gane ko sai yace to na aurar ma ita akan abin da ka da shi na qur'ani yine sadakinta ita ma matar da yake yar arziki irin albarka ce ta dinga proud a garin Madina tana jin kanta tace duk duniya ma ba wanda yake sadakin ta daraja domin ta qur'ani ne sadakin ta an fahimta amma yanzu sai akwati 12 ko dawaye amma ita ce wallahi duk duniya ma ita tace yar gata domin qur'ani shine sadakin ta akwai abin da kai ayat qur'ani da daraja a duniya babu to wannan shine irin rayuwar da sabai suke sun rayu cikin matsi da kuncin rayuwa amma duk da haka suna nan akan imaninsu suna nan akan bakansu da manzon Allah Allah ta'ala yake cewa laqad taballahu 'alan nabi wallazina ma'ahu ko laqad taballahu 'alan nabi wallazina ma'ahu laqad taballahu 'alan nabi wallazina ma'ahu wanda yake cewa da fi sa'atil usra min ba'di ma kadi yuzu walladhina tabauhu fi sa'atil usra walladhina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma kani yuzu qulufurin minhum summa taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim sa'atil usra ibnu kasir yake cewa da Allah ya ce sahabbai sun rayu da manzon Allah a lokaci mafi kunci an ce akwai lokacin da yini daya za a hada katta guda biyu manyan mutane amma rabin barin dubinu za a ba sai da abincin su yi domin ba ki ne sa'atul usra a lokacin da zukata suka yi kamar su babar addinin ma domin matsi Umar dan Khattab yake cewa akwai lokacin da aka fita yaki ga rana ga yunwa ga rashin ruwa yace wallahi raƙumi ake yankawa ake daukar abin da ya rizabin da ruwa a cikin sake sha sahabbai ne suke irin wannan rayuwa wa zulzilu Allah yace hatta ya kula rasul walladhina ma'u mata nasrullah tunda Allah ya ce wa zilzilu ko san ba karamin girgiza ba ce Allah ya ce mun girgiza su har manzo ya fada da wanda suke tare da shi yaushe ne ne nasara daga Allah yaushe ne sai Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib nasara Allah tana dab da ku tana kusa to kai ya yan uwa musakirin waɗannan to su ne abinda zaka dinga tunawa kana karantawa hankalinka kuma iya kwantawa a cikin suratul nahl Allah yake faɗar dalilin da yake jarabar mutane Allah bai halicci mu wai dan ya samu shawhala a duniya ba hasali ma duk abinda Allah ya halitta na ni'ima da dukiya dan mu ya halicce shi wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Allah ce duk abin da na halitta na arzikin karkashin ruwa na arzikin bishiyoyi da shukoki da tsirrai Allah ce diddan ku na halicce shi ba abin da Allah bai da shi amma akwai dalilai da sabab da suke sa Allah ya rike ni'imar ta isa kowa wa taraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله ce manzon Allah baka musu labarin wata alkhairi wani gari wani birni sai Allah ce kanat aminatan mutma'inna alqaryat ta kasance cikin nutsuwa da zaman lafiya ya'ti ya rizquha ragadan min kulli makan arzikin ta iya zuwa mata ta ko ina abundant ba wahala duk abin da aka taba sai zama arziki noma ya kawo arziki kiyo ya kawo arziki kasuwa ta kawo arziki ta ko ina kofin arziki Allah ya bude musu shine ya ati harizqu haragada min kulli makan kamar Najeriya a shekarun baya yake haka ne ana nan fa kafarat bi al-umillah wannan al'umma tana cikin ni'ima da kwanciyar hankali da jin dadi sai suka yi wa Allah butulci suka butulci wa Allah Allah ya ce a ki ai Allah ya hana a ji ai Allah ya sa doka a karya Allah ya ce abu kaza nake so kuyi ana cikin jin dadi da rayuwa ta walwala da jin dadi sai ake wa Allah butulci ake kimbin dokokin sa so Allah sai fa azaqahum Allahu libaqil jubi rahmat sai Allah ya kama su ya dandana musu azaba ta yunwa da tsoro bima kanu yasna'u sakamakon abin da suke aikatawa ana fahimta kamar dai mu din nan yanzu ga yunwa ga tsoro yanzu an su gura ga dan noman nan ma da ake wala ba zai su yi ba ka fita gona sai dai a kama ka tafi da kai ga yunwa ka tsaya yunwa ta kace ka ka fita yan banza su kace ka ana irin wannan rayuwar a wasu yankuna a wannan kasar a me nake gani ne ni ko ta kadar babu gode magana nan kuma ana cewa lokaci yake to ku dan kara mana gwamnati biyar ne a ga irin yanayin da ake ci Allah ya ce dalilin da yasa ya dandana azabar tsoro da yunwa to kafircewa a ni'imar Allah ce da yi masa butulci da kuma kin bin dokokinsa kun ga wannan iya cikin sanadiyya ta Allah ya dauke ni'imar ya daga ta daga cikin mu ya bar mu ko mu dinga shan wahala saboda ka kira gare mu mu dinga kokarin bin Allah da yi masa da'a da bin manzonsa da masa da'a iya cin abin da yake tabbatar da ni ba cikin mutane Allah ta'ala ke cewa wala nabul wanda kun bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqas min al amwal wal anfus was samarat sai ce bashiri sabiri Allah ya ce wallahi zan jarabe ku ke da Allah ya rantsuwa bi naqasin min al awana bi shay'in min al amwal wa bi shay'in min al khawf wal ju'i Allah ya ce zan jarrabe ku da wani abu daga cikin tsoro da kuma yunwa zan jarraba ku da tsoro zan jarraba ku da yunwa ai an yi a lokacin da yanzu zaka yi cikin mutane sai an caji ka yi an san ba kai mai kiran sallah ne an san kai limami ne ba sai an sama wannan abin an caji ka an yi wannan zamani ko ba yi ba na gunda shugaba imam Abdullahi Balalau na gunda ne aka samai wannan abu a hoto sannan aka caje shi ga ka san da dire shi imanin ka san shugaba ba zai daura ba amma domin Allah ya gaskata kansa da kansa sai da wannan abin ya faru tsoron ya zo yunwa ta zo ga dana na fama da ita yanzu mutane in kasa su kashi 10 to kashi 8 ba su kushi kashi 8 kai ba ma koshin ba yanzu a samu wadanci a sharuwan ma ne ma ke gaga haka irin wannan rayuwar ake to sadaqallahu alazim tsoron ya zo yunwa ta zo min al khawfi wal ju' wa laqasi min al amwal Allah ya ce zan jarabe ku da tawayar dukiya yanzu ku duba abin da ya faru a Maiduguri shekaran jiya zuwa jiya Allah ne kadai ya san kididdigar da zai bayyana abin da aka rasa amma ba dan adam ba asarar dukiya ce kuma asarar dukiya bace Allah ya faɗa da ai da rayukan ma wal anfus was samarat duk ta shigo ci gaba daya ni na gani da ido na mataimakin shugaban kasa ya shiga zai je fadar Shehu Barno wallahi ruwa ya haye cinya sa a cikin ruwa yake tafiya motar sa a cikin shi da kansa a cikin ruwa duk wani abu da aka sani an ce unguwa ta kai 17 ba abin da za ya dauka unguwa duk ruwa ya halaka su an ce unguwa 17 ta kai koriyar cikin gwamnati nan ayyana da masu kirjigar suke fara iya kungoyin da auren ya tarnata ya kai iya fadin garin nan duk ba komai gida ya rushe komai babu wa naqasi min al amwali wal anfusi was samara amma Allah ya ce wa bashiri sabiri idan kun yi hakuri Allah ya ce muku albishir a gurguje ga abubuwan da suke zama mafita
daga cikin irin wannan jarabawar da muke cikin ta akwai a gurguje zan karanta su ayi hakuri na farko tuba daga cikin mafita daga wannan kuncin rayuwar akwai tuba daga zunubi dukkaninmu mu yi kokarin tuba idan ka san kana aikata zunubi a koyi to ka tubar wa Allah idan kuna haduwa kai da abokan ku je ku fake ku aikata laifi ku tubar wa Allah babban dalilin janyewa daga wannan jarabar a dawo nutsuwa to shine a tuba daga Allah at-tauba wa rujoo ila Allah atuba kuma a maida al'amara zuwa ga Allah abu na biyu kasratul istighfari wa du'a mi yawa istighfari da addu'a dan dukkan wata musiba istighfari ya magadanta an gane ko manzon Allah yake cewa man ladhima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin makharaja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allahu min haythu la yahtasib duk wanda ya riki istighfari Allah zai yaye mai kunci da damuwa kuma Allah zai yaye mai bakin ciki da damuwa sannan Allah zai mai arziki ta inda ba ya zato mai yawa istighfari da addu'a abu na uku at-ta'awun 'alal birri wa taqwa madan mu zamto muna taimakekeniya akan abin da yake nagarta ne da tsoron Allah duk inda kaga aiki mai kyau ko abin da zai taimaka a yi taqwa ka bada gudunmuwa ko da shawararsa abu na huɗu da'atullahi wa rasulihi mu dinga jaddada da'armu ga Allah ga manzansa kar talauci saka saban Allah kar babu ta saka sabo kar kai wannan kullun kai da kai bawon Allah ne abu na gaba tarku zunub wal iqla'an addaina zunubi musamman zunubi jahariya zunubin da ake bayyana shi kowa ya gani to in muna so nutsuwar mu ta dawo da walwalan mu ta dawo sai an guje mawa bayyana zunubi Allah iya afuwa amma banda masu bayyana zunubi ana fahimta sannan a rabu da shi abu na gaba as-sidiq wal adl fi al-qawli wal amal mazamto masu gaskiya da adalci a wajen magana da aiki mazamto gaskiya da adalci wajen magana ko aiki wanda iya cikin dalilin da zamu kubuta mu samu mafita daga wannan al'amari abu na gaba al-i'ta wal ihsan mu dinga kokarin kyauta da sadaka ko mun kankantar abin da Allah ya bamu muna kyauta muna kyautatawa kyautatawa shine wani ya cancanci ka bashi naira 1000 ya ma aiki to kara masa 200 wani ma ya wani ya ma ko da goza ka biya shi mawadaci ne a wani kwaran masa rahu hada mai da kudin sa ka bashi wani shine ihsan to mu dinga wannan zai fidda mu daga wannan kuncin rayuwa abu na gaba al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar daga cikin dalilai na fita daga wannan kuncin rayuwar sai mun zama to muna umari da kyakkyawa muna hali da mummuna abu na gaba nasaru zalim wal mazlum sai mun taimaki azzalimi da wanda aka zalunta ya za a taimaki azzalimi a hana shi bin zalunci a kame hannunsa ta kowane irin yanayi kuma shi wanda aka zalunta a taimake wajen kwato masa zaluncin da aka masa abu na gaba qamul hasad wal wal asabiyya sai mu yi kokarin kashe hasada a junanmu da bangaranci ko kabilanci wannan suna cikin dalilan da zamu samu zaman lafiya da nutsuwa amma matukar muna hasada muna kabilanci to Allah zai dinga jaraba mu ta inda ba ma mutu abu na gaba qamul ittiba'il hawa wal hasad sai mu yi kokarin janyewa daga san zuciya duk abin da ka san san zuciya ne karbi da shi abu na gaba a gurguje adamu tafarruq wal iktilaf mu yi kokarin kar abu kadan ya dinga rabawa kar mu yadda dan sabanin da bai kai ya kawo ba wane yayi can wane yayi can wane ya ja zugar sa kar mu yadda da wannan manzon Allah ya bamu umarnin mu dunkule a gode qur'ani ya bamu da labarin mu dunkule a gode mu dinga hakuri da juna abu na gaba islahu zatul bayd was sulh mu dinga getta abin da ya bace na tsakanin mu rasul wane da wane suna da matsala a ji a sulhun ta su wane da wane da damuwa a ji a sulhun ta su to shi ma wannan iya cikin aikin da zai fidda mu daga wannan kuncin rayuwa abu na gaba kaful lisan mu riki harshen banda zagi banda gulma banda annamimanci banda ba'a banda kaza banda kaza banda kaza duk abin da harshe zai burta mara kyau kai kokarin ka kame shi wal khawd fi ma la ya'ri duk abin da bai shafe ka ba kaka kutsa kai cikin sa abu na gaba qamdun namima wattiba auratun nas kai kokarin ni kokarin kashe annamimanci ka dau magana ka kaiwa wancan ta wannan dan ka bata shi ka dauta wannan ka wadannan ka bata su to sai mu kokarin mu rabu da wannan sannan mun guji bin al'auran mutane ka dinga bin diddigin mutane kana gano asirin su kana tona musu asiri to in muna so mu kubuta daga wannan yanayin sai mun kashe wannan al'adar a cikin mu
abu na kusan karshe adamul bukulu shuh sami kokarin kurarowa da kauro a cikin dan din mai ruwa da mai kauro to kullun iya gayyato babu gidansa ne kyauta kuma tana gayyato ƙara albarka a gidanka mi kokarin rabuwa da ruwa da kauro abu na karshe qira'atul qur'an wa tadabbur ma'ani mi kokarin karanta alqur'ani muna tadabburin ayoyinsa wannan abubuwa dai a takaice suna cikin dalilai da za su zama tubu mafita daga wannan yanayi insha Allah dama na faɗa na ce gefe na na dama da hagu malamanmu ne kuma shugabanninmu ne kuma shi yasa kuka ji karatun da yayin da ake sowa iri a yankuri an ce zakara a hannu baya cara duk iyayenmu ne ga sunan dole dai aka yi dai dan kar a ce ba a yi ba to muna roƙon Allah abin da muka faɗa daidai Allah bahu da dansa abin da ne kuskure ko tutaban harshe Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iya kwambinta Allah kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iya guje mata anan zan samu matsayin insha Allah wa kullu ma qala insallahu min Allah wa in aqbatu min yawmin shaitan fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.